kamfanin Facebook ya shirya daukar gobaran mataki domin takawa matasa yan kasa da shekaru 20 da haihuwa burki wajen rarraba bayanan da suka jibanci harkokin addini da jinsi ba tare da izinin iyayensu ba. Kamfanin zai yi amfani da bayanan duk wanda ya bude shafi mai shekaru 13 zuwa 15 domin hana rarraba bayanan ba tare da izinin iyaye ba. Kamfanin zai dauki wannan mataki ne a wani bangare na yunkurin cika umarnin kare bayanan jama'a wanda gwamnatin Burtaniya ta bukace shi yayi duk bayan cike kusan da ya faru wanda aka zargi kamfanin da gazawa wajen kare bayanan masu amfani da shafin.